beat on the beat.
Jumana, say our guys.
This is serious.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Toga waka nana ruta deng inuna shedem godia nagere ku.
Bounce, bounce.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Toga waka nana ruta deng inuna shedem godia nagere ku.
Bounce, bounce.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Maraba, feel at home ko agunwa me zaka ci ba mu so mu barka da yunwa yanzu ne zaka ci ko sai bayan kayi wanka ka dan huta tukun jama'a su ganka haka fans dina suke marabta na dan ni suke shiga kwatami dan su ga sabta na idan ka nuna ba mu tare sai su kofsa ma amma idan ka nuna muna tare su bauta ma.
You make me feel I'm the most precious. Your rewards coming from the most gracious. I believe with you I can go places. And my songs are gonna last for ages. Ni kan bazan iya biyan ku ba. Ba na tituwa in ba da miyan ku ba. Kwanan nan zan fara kiran ku ba. Dan mu ci arziki kafin su fara niyan riba.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Toga waka nana rubuta den inuna shedem godia nagere ku.
Bounce, bounce.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Toga waka nana rubuta den inuna shedem godia nagere ku.
Bounce, bounce.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Haka kuke zuwa show ku biya ku shiga ku gabana nan a zage ni a bayan idanu na kurama mu wane akwai dangantaka tsakanin alakan mu ba shakka a tare muke an wannan ne wakar mu ubangiji Allah ya sa karin basira kare ka daga furucin da zai jawo masifa idan an ma sata kuwa karbarawan ya sira amen dan da addu'a go lie by the lever idan gobe na yayi babu mai dawo da ni da fans a manyan garuruka da kananan hukumomi fans a alkaya fans a karkara da gundumomi na dau nauyin sa ku bar ra'a duk rukunoni ga mu ko ta ina wane ledan fiya wata a gari ya keep it clean in aka ga da tikwata na gani I do this to have fun then I use it to help mom represent where I hail from this piece is not a stale one.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Toga waka nana rubuta den inuna shedem godia nagere ku.
Bounce, bounce.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Toga waka nana rubuta den inuna shedem godia nagere ku.
Bounce, bounce.
Dig in the energy.
Fans, fans.
Kauna sike nuna mung.
Thanks, thanks.
Concept
on the mix. On the mix.